mabiya addinin Krista a jihar Gombe sun gabatar da addu'ar samun zaman lafiya a sabon shekara ta 2015. Shugaban kungiyar Krista a jihar Reverend Dr. Abare Kalla shine ya jagoranci mabiya zuwa fadar gwamnatin jihar. A jawabin Maraba, gwamna Dan Kwambo ya bayyana farin cikinsa.
To wannan murna ne na sabon shekara, kuma lokaci ne na tayyana murna, kuma 2014 da duka wahalhalu da suke ciki shekara ne da ya zo da albarka dawa cikin gwamnati, kuma shekara ne da muke ƙara cewa Allah mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. Ina yana cike da murna kamar yadda na gani a talabijin ranar Christmas, waɗannan group na musulmai su je church center, camp center su yi gaisuwa on behalf of their group su ci abinci a yi zumunci. Wannan su je da kai na gani a talabijin group, group, group. To irin wannan in ya zo yana da kyau, shi ma tabbatar ana kuma yadda kuke mana addu'a, muna muku addu'a. Allah kuma ya nuna mana shekarun baɗin 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 baɗa da lafiya.
Shugaban kungiyar Kiristocin jihar Gombe, Reverend Abare Kalla, wanda ya jawabinsa cikin harshen Turanci, na zanta da shi domin ya fayyace mini makasudin ziyarar da suka kawo gidan gwamnatin jihar.
A kowane shekara mun dauki wannan matsayin al'ada, farkon shekara mukan zo domin na daya mu yi godiya ga Allah, kuma godewa gwamnati saboda irin rike jama'a da take yi. Mu ci gaba kuma da addu'o'i domin haka ayar Allah ta koya mana cewa mu yi addu'a ga waɗanda suke mulki.
Yaya za ka bayyana zamantakewa tsakanin mabiya addinin Krista?
Zamantakewa mu a jihar Gombe da musulmai da Krista da wanda suke wasu addinai ya zama da danko, domin abin ya shafi mutunta juna, kuma muna sa zuciya zai ci gaba da haka. Wannan shine abin da ya kara taimakon mu a cikin ganarwa juna. Alal misali, da in abu ya faru sai a ce musulmai ne sun kai ma hari Krista, Krista sun kai ma hari musulmai. Da yake mun fahimci a kowane bangaren addini akwai munafikai, akwai waɗanda ba su san Allah ba, su kuma shedan ne yake moransu. Mun ganarwa juna cewa mu fahimci abinda ya kamata mai kyau da kuma abinda addini ta yi karantarwa, domin kada mu shiga jahilci da juna.
Kwamishinan mata a jihar Gombe, Hajiya Sa'adatu Mustapha Sa'ad, ta jaddada muhimmancin addu'o'i.
Addu'a yakan wanke komi, yakan kawo sauƙin komi. Saboda haka addu'a babu kaɗan, ba shi da yawa. Kuma addu'a belief ne, duk abin da kai believing akai kace shi zai maka magani, to yana da kyau ka yi shi, ka roki zaman lafiya.
Abdulwahab Muhammad, mai Amurka daga Gombe a Najeriya.